sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Iskira ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 31 ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger an yi musanyar wuta a tsakanin dogarawan fadar shugaban kasar da wasu sojojin da ake kyautata zaton masu yunkurin kifar da mulkin shugaba Isa Muhammadu ne. Ina tafa da ƙarin bayani. Sannan kuma za ku ji cewa a yayin da ya rage kwanaki biyu a yi sauyin mulki ga zababbiyar gwamnati a jamhuriyar Niger, ƴan kasar mazauna Najeriya da wasu ƴan Najeriya sun yi kiran samun zaman lafiya a kasar. Bayan haka za ku ji rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai bari Ibrahim ya fara mana da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin jamhuriyar Niger ta ce ta rukushe wani yunkuri da wasu sojojin kasar suka yi na juyin mulki kwanaki biyu gabanin rantsar da sabon shugaban kasa. Wani gungun soji ne a wannan kasa ta Afirka ta Yamma ya yi yunkurin kwaci fadar shugaban kasa da ke yamma babban birnin kasar da daren jiya a wani yunkuri na hambar da gwamnati a cewar gwamnatin kasar. Wasu majoyin tsaro uku sun ce waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin sun zo ne daga wani filin jirgin saman yaki da ke kusa kuma sun gudu bayan da dogarawan tsaron fadar shugaban kasa suka bude musu wuta sosai. An damke mutane da dama kuma ana nan ana kan farautar wasu da ke da hannu a wannan al'amarin a cewar wata takardar bayani daga mai magana da yawun gwamnati Abdulrahman Zakariya. Zakariya ya kara da cewa gwamnati ta yi Allah wadai da wannan aikin ci baya na wasu matsorata wanda aka yi da niyyar yin illa ga tsarin demokaradiyya da doka da oda da kasar mu ta himmanta akan su. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Kamfanin harhaɗa magunguna na Pfizer ke Amurka ya ce rigakafin COVID-19 da ya kirkiro tare da kamfanin harhaɗa magunguna na kasar Jamus BioNTech bai da haɗari ga yara 'yan shekaru 12 zuwa 15 kuma yana da inganci. Wanda wannan wani gagarumin ci gaba ne wanda zai kai ga bude dukkanin makarantu a Amurka a wani lokaci a wannan shekarar. Kamfanonin biyu sun ba da sanarwa jiya Talata cewa wani gwajin da aka yi kan yara sama da 2,200 ya nuna cewa babu wani daga cikinsu da aka masa rigakafin da ya kamu da cutar ta COVID-19 sabanin sauran rukunin inda aka samu yara 15 da suka kamu da cutar. Yanzu haka an amince da bayar da rigakafin ma dukkan mutane kama daga masu shekaru 16. Chairman din kamfanin Pfizer Albert Bola ya ce kamfanonin biyu za su buƙaci izinin gaggawa na amfani da rigakafin a Amurka cikin 'yan makonni masu zuwa saboda ayoyin rigakafin ma yara daga masu shekaru 12 zuwa sama. A halin da ake ciki kuma kasar Jamus ta takaita amfani da rigakafin COVID-19 na Oxford AstraZeneca ga mutane masu shekaru 60 zuwa sama saboda fargabar yuwar yana haddasa daskarewar jini. Hukumomin lafiya na tarayya da na jihohi sun yi nuni da matsalar daskarewar jini da mutane kusan 40 suka samu yayin da suke yanke wannan shawarar jiya Talata, inda suka kuma ce mutane 9 sun mutu. Hukumar tantance kayan jinya ta kasar mai suna cibiyar Paul Ehrlich ta ce in banda wasu mutane biyu sauran mutanen da abin ya rutsa da su duk mata ne masu shekaru 20 zuwa 63. Wannan umarni da aka bayar na kasa baki daya na zuwa ne bayan da tuni wasu kananan hukumomi ciki har da Berlin da Munich da kuma jihohin Brandenburg da Rhine-Westphalia ta arewa suka yanke shawarar takaita amfani da rigakafin na Oxford AstraZeneca ga waɗanda suka fi manyanta. Rudamin da aka samu a kasar Myanmar na iya janyo karuwar mugan kwayoyi na Met da ake samu a yankin da ake kira Golden Triangle a cewar hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da shiryayyun manyan laifuka a jiya Talata, ganin cewa mayakan kabilu za su buƙaci kuɗi cikin gaggawa don su samu sukunin jan daga a yankunan kan iyaka masu sarƙaƙiya waɗanda juyin mulkin da aka yi ya daɗa birkita su. Shugabannin ƙungiyoyi masu safarar mugan kwayoyi na haɗa kai da ƙungiyoyin 'yan tawaye a yankunan da ke kan iyaka da ƙasashen Laos, Thailand da kuma China, inda gwamnatin Myanmar ba ta iya tasiri. Wannan gagararren yankin na Golden Triangle da ya kunshi ƙasashen uku na wanzar da mugan kwayoyi a faɗin kudu maso gabashin Asia. sukan baza muggan sinadaran afawa ciki har da wanda ake kira yaba ko mahaukacin magani da nau'ukan kwayar meth masu tsadar gaske a kasuwannin yankin da kudin su ya kai dala biliyan 70 a shekara guda manyan hafsoshin bangarori uku na sojin kasar Brazil sun mika takardun hadin gwiwa na aji aiki jiya talata bayan da shugaba Jair Bolsonaro ya canza ministan tsaro wanda hakan ya janyo fargabar yuwar ayi gagarumin garin bawul a rundunar sojin kasar saboda cimma wani burin siyasa na shugaban kasar ma'aikatar tsaron kasar ce ta bayar da sanarwar aje aikin manyan sojojin wanda ba taba yin hakan ba a kasar akalla tun bayan da gwamnatin mulkin soji ta kawo karshe a kasar shekaru 36 da suka gabata kuma ma'aikatar tsaron ba ta yi wani karin haske ba ba a kuma bayyana waɗanda za su maye gurbin ba to amma dai masu nazarin al'umma na bayyana fargabar yuwar shugaban kasar wanda ke fama da matsalolin lamba na kokari ne ya dada mai da sojojin kasar karkashin ikonsa tun daga shekara ta 1985 ba mu taba ganin shugaban kasa yayi katsalandan a bangaren sojin kasar kamar haka ba a cewar Carlos Melo wani shehin malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Enspa dake Sao Paulo a ƙarshe ganin irin kalubalen da take fuskanta wajen kula da yara kanana yan gudun hijira waɗanda suka ƙetare kan iyakar Amurka da Mexico ma'aikatar harkokin lafiya da hidimar jama'a ta Amurka ta yi kira ga ma'aikata na sauran ma'aikatan gwamnatin tarayya da su taimaka wajen zuwa kan iyakar na wucin gadi a yayin zaman masu taimakawa na wucin gadin na tsawon kwanaki 30 zuwa 120 ofishin kula da yan gudun hijira na ma'aikatar na son yan sa kansu taimaka wajen kula da yaran da nemo bayanai game da yan uwansu da ke cikin Amurka saboda a miƙa su ga yan uwan nasu yayin da ake ci gaba da duba bukatunsu na ƙaura yara kanana da jami'an shigi da ficin Amurka da kuma na tsaron kan iyaka suka tsare akan tura su ne matsugunan da ma'aikatar ta samar har sai an samu mai kula da su ma'aikatar ta ce kashi 80 cikin 100 na yaran na da yan uwa a Amurka kuma wajen kashi 50 cikin 100 au iyayensu ne au waɗanda ke da wani hurumi na kula da su
Kai da Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC So kamar yadda aka ji a farkon shirin a jamhuriyar Niger an yi musayar wuta tsakanin dogarawar fadar shugaban kasar da wasu sojoji da ake kyautata zaton masu yunkurin kifar da mulkin shugaba Isu Muhammadu ne to sai dai kawo yanzu babu wani cikakken bayani a game da wannan al'amari da ya wakana a yayin da ya rage kwanaki biyu a rantsar da bazin Muhammad na jam'iyyar mai mulki wanda ya lashe zaben 21 ga watan Disamba wakilin muryar Amurka dake birnin Yamai Salamomin Barma ya aika mana da rahoton
Karar bindigogin da suka tada mazauna birnin Yamai daga barci kenan bayan da wasu mutane dauke da manyan makamai masu aman wuta suka kai farmaki a kewayen fadar shugaban kasar Niger a wajejen karfe 3 na daren jiya talata wayewar yau Laraba a wani abin da ake kyautata zaton yunkurin juyin mulki ne wata majiya ta ce wasu sojan sama a karkashin shugabancin wani kaptan da suka zo cikin motoci kimanin 5 killer peacock dauke da manyan bindigogi ne suka yi yunkurin hamɓarar da shugaba Isu Muhammadu lamarin da tuni masu kare demokradiya suka yi turda faruwarsa alhaji Mustafa Kadi Umani shine shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Kodaye
an nemi a yi juyin mulki muna Allah wadda da irin shi yana kawo rabo Kano kuma yana kawo koma baya a cikin kafa demokrasi ce muke ginawa ba wato mulkin kama karya ba mun shiga jerin demokrasi wanda ya kamata a iya cewa idan kana da wani guri za ka zuwa kai takara ta hanyar demokrasi ka nemi kura a ci mulki
bayan gumurzu na tsawon mintoci kusan 30 dogarawan fadar shugaban kasa wato guard presidential sun yi nasarar murkushe wannan yunkuri kuma tuni aka cafke wasu daga cikin su yayin da wasu suka hadu da ajalin su ko da yake ba a bayyana adadin su ba shugaban kungiyar matasa ta motion Sirashi Isa na daga cikin masu bindigin halin da ake ciki
cikin mintuka ɗan kadan sojoji suka dauki matakan aka kori wannan mutane sannan aka kama saura yanzu muna jiran bayanan da za su hutowa saboda a san suwa da suwa ne a da hannu dumu dumu shi Alhaji Mahmud Isu mai ci yanzu ya huto da sahin nan inda ya je ya rantsar da mambobi na kotun koli sabibi waɗanda za su shiga saboda biyu sun yi rataya sannan kuma da marece yana da anniyar hita ya aje wani farege bisa ga wata biblioteka da za a yi dan sunan tsohon mailmancin nan cewa da Bubu Hamma
kwace madafin iko da karfin bindiga ba wani bakon abu bane a jamhuriyar Niger to amma a yadda irin wannan yunkuri ke faruwa a yayin da ya rage kwanaki biyu kacal a rantsar da sabon zababban shugaban kasa wani abu ne dake bukatar nazari mai zurfi inji Alhaji Mustafa Kadi Ummani
demokrasi ba ta son wasa tana son kuma hadin kai na ƴan kasa tana son tsare doka a cikin kasa tana son wato aikin gaskiya mu tsaya mu ƴan Niger mu ce shin yaya ne za mu yi mu doki matakin nan a jamhuriyar Niger mu kare ta to kaka za a yi a ce yau muna cikin jamhuriya ta bakwai kuma a nemi kuma ai wannan ai wani kuma jiwon mulki kenan ɗan siyasa yau babban nauyi yana bisa kansu mu kuma wakilan kungiyoyin harhulla mu tsaya tsakaninmu da Allah mu ga musu gaskiya son rai a maida shi baya ayi aiki da yaya ne za mu yi wannan demokrasi kin tamu kowa ya ci umarnin ta
a halin yanzu komai yana tafiya ba tare da wata matsala ba to amma an tsaurara matakan tsaro a kewayen fadar shugaban kasa yayin da a manyan titunan birnin Yamai ma haka aka girke jami'an tsaro matakin da ake alakantawa da zanga-zangar da magoya bayan jam'iyyar adawa suka kuduri aniyar gudanarwa a yau Laraba 31 ga watan Maris a ci gaba da watsi da sakamakon zabe Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Sule Barma da wannan rahoton to a yayin da ya rage kwanaki biyu a yi sauyin mulki ga zababbiyar gwamnati a jamhuriyar Niger ƴan kasar mazauna Najeriya da wasu ƴan Najeriya sun yi kiran samun zaman lafiya a kasar da ke makwabtaka da Najeriya wakilin muryar Amurka da ke Lagos Babangida Jibril ya aika mana da ƙarin bayani
a yanda shugabannin ƴan adawa jamhuriyar Niger suka sha alwashin ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana domin adawa da zaben Bazoum Mohamed a matsayin sabon shugaban kasa mai jiran gado wanda kuma za a rantsar da shi a ranar 2 ga watan Afrilu a ƴan jamhuriyar Niger mazauna Najeriya sun yi kira ga ƴan siyasar jamhuriyar Niger da zauna lafiya bisa la'akari da halin rashin tsaro da ake fuskanta a jamhuriyar Niger da kuma sauran kasashen makwabta ƴan Niger mazauna birnin Lagos sun yi kira musamman ma dai ga shugaban ƴan adawa Muhammad Usman wanda a da can ya taba zama shugaban kasa da ya maida takobi kube ya kuma karbi kiran da sabon zababben shugaban kasan Bazoum Mohamed ya yi mashi na haɗa kai domin ciyar da jamhuriyar Niger gaba
eh mallam Adamu sunana daga Magariya to mu dai yanzu gashi zaman da ake ciki yanzu ko ina ma dai gashi tashin hankali yayi yawa amma muna buƙatar yayi hakuri da magana zanga-zanga din nan muna neman bukatar zaman lafiya a Niger mu duk ga mu dai mu ne muke kafashen ketare muna zaune muna ga abin da ke faruwa da yake fakana dai a yanzu to amma muna neman yayi hakuri da wannan zanga-zanga mu masu goyon baya su ba da hadin kai insha Allah
ni ne Sufyan Lawan Muhammad ni dai abu ne na fi mafi alkhairi a ciki kawai wanda yake ya ci zabe gaskiya da gaskiya ba shi shine ya fi cancanta ni a gare ni wanda za a ba yanzu gaskiya ba shi ya ci zabe ba amma gaskiya mafi cancanta ba shine ya ci zaben nan ba
to ƴan Najeriya ma ba a masa ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da wannan zabe na jamhuriyar Niger wanda ake gab da sauyin gwamnati
gaskiya sunana Muhammadu Rabiu Kagala wannan zabe da aka yi a Niger ba mu ji daɗin shi ba amma an zo an tauye an ce wai za a doki wannan babazin a bashi gaskiya a nawar ra'ayi wallahi tallahi gaskiya ba mu ji daɗin wannan abu ba ko ba gaskiya ba
suna baba sani ra'ayi na game da cece kuce ga maganar zabe na Niger wato sun sa kabilanci akai domin shi Muhammadu Usman to shi ba hayan ga masa ba sau nawa wannan mai sauka yanzu sau nawa yana tsayawa yana faduwa wanda ya ci zabe shine Bazoum Mohamed yayi hakuri su ɗan Niger masu kishin kasar Niger ne su yi hakuri su gina kasar su gaba hayaniya ba ta su bace ba mu san Niger da haka ba yanzu abin da za su yi su yi hakuri wata mai zuwa na shugaban kasa su bashi hadin kai su samu zaman lafiya kasar su Niger
tuni dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha alwashin bada gudunmuwa da hadin kai da sabuwar zababbiyar gwamnatin jamhuriyar ta Niger wanda za a rantsar a ranar 2 ga watan gobe Babangida Jibril murya Amurka daga Najeriya
to a gaida Babangida Jibril dai aiko mana da wannan rahoton masu sauraro yanzu kuma ga Mustafa Nasir Batsari da rahoto na musamman akan sana'ar shadda da yadudduka a Najeriya
sana'ar shadda da yadudduka tana daya daga cikin sana'o'in da yan arewacin Najeriya suka yi dumu-dumu a ciki domin kowane sashe kaje a Najeriya kudu arewa da yammacin ta zaka ga yan arewa suna sana'o'in yadi da shaddodi na tattauna da wasu masu saida shadda da yadodi a birnin Ibadan
sunana Ahmad Salisu mai yadi sabo Ibadan to ni dai fara sana'a ta yadin na kalla ina je zan shekara 37 ina yin ta
a garin Ibadan koko a wasu jihohi
a nan garin Ibadan farko ni sana'a ta kalmida nake daga Lagos ina kawo nan garin yawa amma yanzu sana'a yadi nake yi
to ina hake samun wannan yadi ko kuma in ce yadi duka
yawa to wannan yadi duka a da ina sayowa Kotono Kano ina kawo nan to amma yanzu abubuwan sun riga sun canja shine yanzu nan garin muke saye muna zuwa Abba muna sayowa kuma muna kawo nan yawa
yanzu ai ni kana sai da kamar yadi nawa ko kuma turmi nawa ko kuma kana ciniki nawa kamar na naira
yawa to ai akalla yanzu kasuwar dai gata nan sai hakuri ka san jama'a yanzu suna fama da matsalolin zamani kasuwar yanzu ba a wuce yanzu a sai da kamar turmi uku ba hudu biyar akalla kuma yanzu da ana samu har 1500 in ta zo tana ci amma yanzu har 300 400 500 duka ana hakura da shi
riba ta ja da baya
riba ta ja da baya ba kamar da ba
to me yasa riba yadi ta ja da baya
eh abin da yasa ta ja da baya harkar kasuwancin ne abun ya canja yanzu mutane yawanci wasu ba ta yadi ake ba ta abin da za a ci ake
to yanzu cikin yadi dukkan da kake sai da wace kala kaga tafi kwarjini wajen jama'a
eh to yanzu annan yan kananan da muke yan sayarwa yan 3,000, 4,000, 5,000, 2,500 su aka fi saye
sai irin manyan nan 10,000, 15,000, 20,000
eh to sun fi wa'annan manyan saboda manyan ba kowa ke iya sayen su ba saboda kasan talakawa yanzu sun fi masu abun yawa kalla akwai kaman talaka yanzu kanana sai mutum a saida turmi biyar wannan babu bai wuce a rana daya ko kwana biyu ma ai kwana uku ba a saida ma turmi guda ba
bayan nan Ibadan a jihar Oyo ka taba sana'ar yadi a wata jiha ko wani gari
a ni ban taba yin ta ba sai nan jihar Oyo
akwai zargin cewa ku masu saida yadi kuna dan tauye ma'auni wurin auna yadi mamakin ku auna 36, 37, 40 sai ku auna irin 32, 31, ko 30
yawa to ai yallabo yanzu irin wannan duk wanda ya san ciwon kanshi ya san musulunci in yadi ya zo maka a haka bai cika ba gara ka sai da shi a rahin cika kai ka dauki asara amma wasu wanda addini bai ratsa so ba san wannan hukuncin ba suna iya cewa su ba za su yi asara ba dole sai sun sai da shi a yadda suka siyo kaga wannan ba fujiya bace
a shekarun da kai 37 kana sai da yadi ka dan taba tauye ma'auni
a ni gaskiya ban taba tauye ma'auni ba a yanzu haka ma akwai guntattakin da na bari wanda suke basu cika ba ni na barnawa haƙi na mai da shi gurin ubangiji na sai da shi a yadda nake sayarwa
to menene dadin wannan sana'a
ni dadin ta ita dai kam gaskiya in dai lafiya ne ba mutun ya saya bai biya ba ba ta da asara ita
to menene wahalar ta ko wuyar ta
eh wahalar ta wuyar ta kamar mu baka da jari amma wannan sana'a tana da rufin asiri ba abun da yake da rufin asiri kana sana'o'i na talakawa
sunana Alhaji Ibrahim mai sayar da shadda a garin Ibadan a Kele
me baka sha'awa shiga wannan sana'a ta sai da shadda da yadi
mu sana'a yadi gare mu ya zan kamar mun gare ta ne dan ni kodan na zo na samu kakana na yi kuma na koya gare shi ne
anan Ibadan
anan garin Ibadan tun lokacin muna sabo kai muna fudi ka kai mu dawo nan kasuwa kai mu dawo nan a Kele wannan sana'a ta mu ce ta zan kamar garo gare mu
ka taba koya ma wani wannan sana'a in ban da cikin yan uwa ko iyali
to gaskiya bakin gurgudu wannan sana'a wa da aka koya muna mu hagara mu ma muna son wasu tsakanin ta ko kanne wasu su gara gare mu dan bakin gurgudu akwai wa'anda ya zama na sun zo na sun same mu ma mun koya musu wa'annan sana'o'in saboda da aka koya mana mu haƙi muke son kowa ya koya domin su ma su koya ma wasu
sun iyalin ku banda kai akwai wani mai sana'ar yadi ko shadda
to gaskiya akwai kannai kuma akwai sauran yan uwa da suke sana'a yadi saboda yawancin mu sana'a yadi kamar garo ce gare mu dan yanzu ka zo akure duk wani mai sana'a yadi dan garin mu ne in ka zo na wanda wani mai sana'a yadi dan garin mu ne nan ma cikin garin Ibadan ma yan kadan bincika duk wani mai sana'a yadi dan garin mu yan ma kai ta kai kasan ya mun rai duk wani wanda hakka yana sana'a yadi dan garin mu ne dan garin gigane ne dan haka sana'a yadi mu garo ce gare mu ba wai shigen da mun kai ba
kana son ƴaƴanka su gaje ka ga wannan sana'a ta yadi
to sai nake son ƴaƴana su gare ni saboda ni na ta cikin ta abin ka ta haka shekara 30 kana yi tun baka da yaro ko guda har yanzu kana da yaro 10 wani abu me zai sa ba za ka zo yaron kai same ka so sai nake son yara na wanda ni ma aka koya min ni ma ina son in koya ma yara na daga ciki wasu ma su rika saboda mu ma da mahagara muna son mu a gare mu
ko shaddodi kamar irin na Kwatano irin na Togo ka har irin na Mali to kai cikin su waɗanne iri hake sai da
kan gurgudu shaddodi gaskiya muna da dan shaddodi muna sai da iri iri muna sai da duka abin da ya shahaya duka abba abin da shahaya duka waɗanda yake zuwa kwafuna baito a bangaren Kwatano ko Kano duk muna sai da su dan yanzu muna da shadda wanda ya zamin na shadda muna sai da saka muna sai yadda shedda MBTS sannan ya duka su kuma abin da ya shahi yarin wando ko materials kala kala dai muna da irin su abin da shahi kuma a tanhawa da take hitowa daga waje da kuma wanda ake kawo nan cikin gida dai bakin gurgudu duk muna da sunan ga wanda muke sayarwa
wannan sana'a yadi ko shedda tana biya ma bukata
bukatu kai sana'a shedda babu abin da zan ce babu abin da bai a cikin ta ba sana'a shedda dai nazo haji a cikin ta na gina gida a ciki kuma duka yawancin diyana a ciki ina cikin wannan sana'a ne a yanzu dan haka babu abin da zan ce game da yadi illa dai bakin biyan bukata na rayuwa Allah biyan bukata ta kuma daga ciki muna samun biyan bukata gaskiya
a cikin sana'ar shadda ko yadi ko wata kala ta musamman da jama'a suka fi mai da hankali wajen ta wajen sai
to gaskiya a halin yanzu ka san shi sana'ar yadi babu wata lawar ta shadda dadewa ana yayi dan ita shadda ko da an fito wani yadi ana yayi ne aje shi akai a koma yayin shadda saboda shi ne zamanin da tun shekarar 30 ne ga ma mun kai muna sana'ar shadda babu lokacin da aka ce shadda an bari yayin ta sai dai an haga ji a koma wani kala amma dawo mata akai ya zan kamar atanhoci haka ita ma atanhoci ko an fito da wani lesi ko wani abu can daban duk aje su akai a dawo ma wa'annan da mun ka sani na da har yanzu na nan ana amfani da su sai dai model ka san komai ana canza yanayin sa
sabon yanayi
ana ci canzawa
wasu na ganin cewa ku masu sai da yadi ko shadda kuna dan yin mulsisi wajen sai da yadi ko shadda domin wani bi sai ku sai da wadda ba original ba amma da din original
to ai ka san wani halin rayuwar mutane take kowane akan sana'a sai ki tsaya yayi gaskiya kuma akan sana'a sai ki algus to mu dai bakin gurgurun mu in dai mun ka zo da abu sai dai ka ce kayayyakin mu suna da tsada amma bakin gurgurun da mun ka so abu haka muka nuna ma shine ba taba mu tuna ma abin nan shine babban wani kun ba shi bane ai Allah da wannan abin da mun ka sayo sai dai abin da zamu sa a ciki zamu sa amma maganar mu canza mai kala koko mu kara mai kudi mu ce wannan zaman babban yake ba zamu yi ba ai Allah da kun ba mai
baka taba sai da shadda ba wanda ka kekewa amma da din wanda ba ta kekewa
wannan misali ai zuwa yake yi tun mai sana'a inda ta shadda ce shina ai zuwa ya so abu amma dai abu guda ne ba zan yi ma ba kace min wai shaddan nan ba ta kodiya an ci ma ba ta kodiya akwai shaddodin da muke cewa ba su kodiya wanda zan rini ne kamar na gargajiya amma inda rini ne kamfani ko wani ya ce ma shadda ba ta kodiya gaskiya ce saboda akwai kalolin da ba za su kode kuma akwai kalolin da koda suke saboda yana da gari ku wani idan ya sai kayan ne kai ba su da yawa gare shi kullun su yake sa wani kuma in sai kayan kilga shekara sa biyu yake musu don haka ba zai zan dai ba haka mutum ce ma mutum shadda ba ta kodiya ce a tunda ko fatan mutum in ta mutu tana kodiya balle shadda
haka ma wani tella yayin magana a game da tawe mudu wajen sayar da yadi
Muhammadu Borniya
mallan ka tela ne
eh insha Allah
ka ne kana aikin tela
a na dade insha Allah na kai shekara 20 insha Allah ina aikin tela
wadanne irin kaya kana dunka
insha Allah ko ne
an taba so wani yadi daga masu sai da yadi aka kawo ma ka iska yadin nan bai cika ba
eh to sai ko in bisa mistake wanda aka kawo amma amma ba wanda ba su kawo kan eh ko irin wanda suke ce da suna sayarwa masu yadin wando suna ci sai a cika kala wai na ana dan samu sai amma irin wanda za su yadi biyar kan wannan yanzu insha Allah duka ga kuni
amma irin yadin shadda da irin yadin na zamani mai ragaraga haka fa su ma suna cika ko ba sa cika
insha Allah wayannan duk suna cika
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla an gaishe ka Mustafa Nasir Batsari yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
ta fada da kwandilanta da dan wasan baya na kasar Congo Radi Ovoka Okamba dan wasan zan ci gaba da takalli da tare da har shekara ta 2024 Ovoka babu shakka abin kallo ne a wasan ligin din da yayi wa hasa kakan shekara ta 2020 na bana sai 17 ya fito fage wa hasa inda ya zura kwallo a raga sau daya ya taimaka zura kwallaye har sau uku a raga a Shanti Go Sporting Club da ke wasan ta Premier League din Ghana ta nada Roman Folza matsayin sabon coaching din clubin. Tsohon coaching din da Chen United ya iso kasar a ranar Lahadi don so ma aikin sa da club da ke da matsuguni a Obuasi. Roman Folza ya ce, "Daraktan wasanni na Ashgol ne na kwashi dalantin ya sha kan sai ya karbi aikin." Coaching din na kasan Faransa ya mai gurbin Milvan Cherkovic ne da yayi hannun riga da clubin a dalilin rashin kushin lafiyarsa kuma sai asanti kwata-kwata samu amincewar hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta yi amfani da Lankley Stadium a matsayin gidanta a cikin abin da ya saura na zagaye na biyu na Premier League din Ghana kwata-kwata ne ta rubuta wa hukumar bukatar canza filin wasa daga Accra Sports Stadium zuwa Lankley Sports Stadium a cikin wani sako ta dandalin sada zumuncin club na asanti kwata-kwata ta tabbatar da cewar za ta yi amfani amfani da Lanclair Stadium a matsayin gidansu a zagaye na biyu na ligin din Ghana. Shugaban kungiyar kwallon kafar ta Mayuf FC Wilfred Kuku Osaipama ya yi kira ga hukumar kwallon kafar Ghana ta shirya sosai wa gasan cin kofin Afirka na shekara ta 2021 din lallai suna sha'awar lashe kofin. Tun a 1982 da Black Stars take fafatakan lashe kofin karo na biyar, kasar Ghana ta samu cancantar shiga gasar karo na tara ne a jere bayan ta kasance kan gaba a rukunin C. Sau uku Ghana na kaiwa wasan ƙarshe na gasar tun 1982 da ta lashe kofin amma ina kai ta gaza daukan kofin. Tsohon chairman committee managing blasters ya faɗa cewa hukumar ta yanzu na da aikin na kaltan yadda za a ciyo kofin ko ana ha maza ha mata. Dan wasan baya na Chelsea Abdulrahman Baba ya nuna cewa kasar haihuwarsa Ghana za ta yi bukin tsawon wata daya in har ta yi nasarar lashe gasan cin kofin Afirka na shekara ta 2020 da daya da za a yi a kasar Kamaru. Kasar Ghana da sau hudu tana zama zakara a Afirka ta sake komawa hanyar fafatawa don cin kofin bayan ta samu cancantar shiga gasar. Black Stars dai ta kai ga wannan matsayi ne bayan da ta lallasa Sao Tome and Principe da ci 3-1. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To da wannan kuma muka zo ga labarai a takaice.
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta ce ta rukushe wani yunkuri da wasu sojojin kasar suka yi na juyin mulki kwanaki biyu gabanin rantsar da sabon shugaban kasa. Wani gungun soji ne a wannan kasa ta Afirka ta Yamma yayin yunkurin kwaci fadar shugaban kasa da ke mai babban birnin kasar da daren jiya a wani yunkuri na hanbarar da gwamnati a cewar gwamnatin kasar. Wasu majoyin tsaro uku sun ce waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin sun zo ne daga wani filin jirgin saman yaki da ke kusa kuma sun gudu bayan da dogarawan tsaron fadar shugaban kasa suka bude musu wuta sosai. An damke mutane da dama kuma ana nan ana kan farautar wasu da ke da hannu a wannan al'amarin a cewar wata takardar bayani daga mai magana da yawun gwamnati Abdulrahman Zakariya. Kamfanin harhaɗa magunguna na Pfizer ke Amurka ya ce rigakafin COVID-19 da ya kirkiro tare da kamfanin harhaɗa magunguna na kasar Jamus BioNTech bai da haɗari ga yara 'yan shekaru 12-15 kuma yana da inganci. Wanda wannan wani gagarumin ci gaba ne wanda zai kai ga bude dukkanin makarantu a Amurka a wani lokaci a wannan shekarar. Kamfanonin biyu sun ba da sanarwa jiya Talata cewa wani gwajin da aka yi kan yara sama da 2,200 ya nuna cewa babu wani daga cikinsu da aka masa rigakafin da ya kamu da cutar ta COVID-19 sabanin sauran rukunin inda aka samu yara 15 da suka kamu da cutar. A halin da ake ciki kuma kasar Jamus ta takaita amfani da rigakafin COVID-19 na Oxford AstraZeneca ga mutane masu shekaru 60 zuwa sama saboda fargabar yiwuwar yana haddasa daskarewar jini. Hukumomin lafiya na tarayya da na jihohi sun yi nuni da matsalar daskarewar jini da mutane kusan 40 suka samu yayin da suke yanke wannan shawarar jiya Talata, inda suka kuma ce mutane 9 sun mutu. Hukumar tantance kayan jinya ta kasar mai suna Cibiyar Paul Ehrlich ta ce in banda wasu mutane biyu sauran mutanen da abin ya rutsa da su duk mata ne masu shekaru 20-63.
To masu sauraro, sai haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya tsaya ni gabatar da shirin, sai Julie Nevers Gresham wanda ta hada shirin da injiniyan mu na yau ne ce taku Binta Estero da na shirya na kun gabatar. Nake muku fatan alkhairi, ku kwana lafiya, ma'assalam.